الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوا مسلمين شي قبل كراتين دمكيا أنا لتايم البركة فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. يومنا شاتكوس قوت محرم هجرة مغالا صلى الله عليه وسلم نادى دبو دري هود داربين دبير وان دي دبير قوت تكوس ميلادية نادى دبو بي دي شرن دو ساتي دي قباتا منا تكيم باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. Bayani ya gabata a cikin wannan babi har zuwa ƙarshen malamin da ya bayani kala wal maqsuda anna ahla al ilmi ma zalu yunkiruna hadhihi al umur ash-shakkiyya har zuwa ƙarshen abin da ya fadi. Zamu tashi kan fadal wanda wallahi wannan littafin wanda rahma Allah ta baraka bata gare shi yace kala al musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu Allah ta'ala wala tad'u min dunillah mun ga wurin ko na Allah madaukaki na cewa wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurru fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin wa in yamsasaka Allahu bidurrin fala kashifa la illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim. Allah madaukaki na cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru, kadda ka roƙi wani ko kadda ka bautawa wani min dunillah kuma bayan Allah madaukaki ma la yanfa'uka abinda ba zai amfane ka da komai ba, wala yadurruka kuma abinda ba zai cutar da kai da komai ba. Fa in fa'alta idan ka aikata wannan fa innaka idhan min adh-dhalimin tabbat ka kasance daga azzalimai daga cikin azzalimai. Wanda ya roki wani kuma bayan Allah madaukaki ko ya kirayi wani kuma bayan Allah madaukaki da nihin bauta to tabbat ya kasance daga cikin azzalimai, kuma na ana nihin zalimci babban zalimci kuma shine kafirci domin shirka ce. Wa in yamsasaka Allahu bidurrin fala kashifa la, idan kuma Allah madaukaki ya same ka da wata cutarwa to fala kashifa lahu, ba wanda ya isa yayi ma wannan cuta illa hu sai Allah madaukaki. Wa in yuridka bi khairin, in kuma yani he ka da wani alkhairi fala radda li fadli, ba wanda ya isa mai da wannan arziki da Allah madaukaki ne yi mutun da shi. Wannan na karantar da mu tsananin dogaro da Allah da tawakkuli. Duk abin da ya samu mutun na daɗi ne ko na cuta to daga Allah madaukaki ne, wani ba zai iya amfanar da wani ba, ba zai iya hana ka arzikin da Allah madaukaki ya kaddara ma, kuma ba zai iya kare ka daga wata cutar da Allah madaukaki ya kaddara ma. Nabu qala yusibu bihi man yasha, Allah madaukaki na samu da wannan nufata da arziki ga wanda ya so, ko cutarwa ga wanda ya so, min ibadi ga bayyish wa huwa al-ghafurur rahim, matabbata Allah madaukaki shine mai yawan gafara, ghafurun rahimun kuma mai yawan rahma. Malam yace qala ibnu atiyya yace ma'anahu ma'anan wannan aya qila li aktim wala tad'u, kadda ka roki kowa, fa huwa ma'tufun ala aqimus salah, wannan an raba shi ne ga fada Allah madaukaki da yace aqimus salah, ka tsaya da sallah. وهذا الامر wannan al'amari ko umarni wal mukhatabatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi ko da aka umarce shi idza kanat hakaza idan ta kasance haka nan ne fa ahra an yataharraz min zalika ghayru to wannan shi shi kamata da cancanta ya kiyaye wannan al'amari idan annihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan umarni to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yayi cancanta da yayi taka tsantsan da ya kula da wannan al'amari wal khitabu kharaja makhraj al makhsus kuma duk da cewa wannan magana ta huta muta ta kebancewa ba a kebance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa amun lil ummati wannan magana ko umarni gamamme ne ga al'umma gaba daya qala abu ja'far bin jarir abu ja'far muhammad bin jarir at-tabari rahimahullah yafadi fi hadhihi al-aya cikin tafsirin shi ga wannan aya yaqulu ta'ala dhikru wanda ambatan shi ya daukaka na fadi shine Allah madaukaki wala tad'u ya muhammad kadda ka roki kowa ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam min dunillah min duni ma'budika wa khaliqika shay'a kuma bayan abun bautarka shine Allah da abun wanda ya halicce ka shay'an kenan la tad'u shay'an min duni ma'budika wa khaliqika kadda ka bautawa wani kuma bayan abun bautarka da mahaliccinka la yanfa'uka fid dunya wala fil akhirah wannan abun bauta wanda ba zai amfane ka ba a nan duniya kuma balantana ma a ce a lahira wala yadurruka fi dinin wala dunya ba zai cutar da kai ba a cikin addinin ka wala dunya ko kuma a duniya ya'ani bidhalika iyanihin wannan magana al'aliha alloli wal asnam da gumakan da ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki yaqulu la ta'buduha rajiyan naf'uha naf'aha aw khaifan darraha kadda ka bauta musu kana mai kwadayin wani amfanin ta allolin wannan ko kuma kana tsoron wata cutar su fa innaha la tanfa'uka wa la tadurru domin ba za su amfane ka ba kuma ba za su cutar da kai ba fa in fa'alta idan ka aikata wannan dalika fa da'watuha min dunillah wannan kiran su ko bauta musu kuma bayan Allah madaukaki fa innaka idan min az-zalimin tabbat ka kasance daga az-zalimai yaqulu min al-mushrikin billah daga wanda suka hada bauta Allah da wannan Allah na'am malan yayi talika yana qala fa zulmu fi hadhihi al-aya huwa shirk zalimci a wannan aya shine shirki kama qala ta'ala ala lisan luqman kama yanda Allah madaukaki ya fari amsa halshen luqman hakim wa huwa ya'izubunna wa huwa ya'izubunahu iyawa dan shi wa'azi ya cewa ya bunayya la tushrik billah ya kai dan dana kada kai shirka da Allah madaukaki inna zulma inna shirka la zulmun azim lalle shirka to zalimci ne mai girma shine kuma shirka da Allah madaukaki ba abin da yake zalimci kama awa Allah madaukaki kishiya nam qala bal huwa a'zamu zulm malai ce bari shine mafi girman zalimci kama fil hadith kama yanda yazo a cikin hadisi an ibn mas'ud daga abdullahi da mas'ud wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi azlamu zulmi mafi girman zalimci an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa shine ka sanya wa Allah madaukaki kishiya alhali shi ya halice لانه اغتصاب حق رب الربوبيه domin kwace ne na haƙi na ubangijintaka min al-ibadati wad-du'a na addu'a da bauta da bauta da addu'a wan nazar da alwashi wa nahwi da abin da kuma da sarfu lil-ibadati alladhi la yastahiqu lil-'abd alladhi la yastahiqu karkata aka law wannan bauta ce ga bawon da bai cancanci wannan abu ba qala qultu malan yace wa hadhihi al-ayatu laha nazaiq wannan aya tana da makamantanta wanda suke kama da ita ka kaulihi kama fada Allah madaukaki da yace fala tad'u ma Allah ilahan akhar fa takuna min al-mu'adhdhibi mu'adhdhibin kadda ka roki wani kuma ba tare da Allah wani ilahan wani Allah daban akhar shi ya kara kyautatawa yace akhar wani Allah daban inda ya so da yace ilahan wani Allah daban an sani amma sai da yace wani Allah daban fatakuna minal mu'azzabin zaka kasance in kai haka nan daga cikin wanda za a azabtar da su wa qawluhu da fada Allah madaukaki da yace wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa hu kadda ka saki ka bautawa wani Allah tare da Allah wani Allah daban tare da Allah la ilaha illa hu Allah madaukake kara tabbatar da uluhiyar shi yace babu abin yawa bauta da gaskiya sai shi fa fi hadhihi al-ayat cikin wannan ayoyi bayanu anna kullu mad'uwin yakunu ilah akwai bayanin cewa dukkan abin da za a kira da sunan bauta to ya kasance Allah ne wal ilahiyatu haqqun lillahi kuma allantaka haqqi ne na Allah la yasluhu minha shay'un li ghairi babu wani abin da ya inganta ya cancanta daga ita ga wani Allah madaukaki wal hadha qala dalilin haka Allah madaukaki yace la ilaha illa hu ya karhuwar da wannan cewa babu lalle babu abin yawa bauta da gaskiya da cancanta sai shi kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki na cewa zalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil wa anna allaha huwa alaliyyul kabir wannan kuma bayan an ambaci wannan zalika wannan abinda aka yi nuni bi anna allaha huwa alhaq cewa Allah shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi abinda suke bautawa kuma bayan Allah madaukaki huwal batil to wannan ƙarya ce banna ne wa anna allaha huwal aliyyul kabir cewa Allah madaukaki shine al aliyyu madaukaki al kabir mai girma wa hadha huwa tauhid alladhi ba'atha Allahu bihi rusula wannan shine tauhidin da Allah madaukaki ya aiko manzannin shi wa anzala bihi kutuba ya sabkar da littattafan shi kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki na cewa wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din ba umarce su ba ahlul kitab dukkan wanda suka zama mu'mine ne illa liya'budullaha sai dai kawai dan su bautawa Allah madaukaki mukhlisina lahu ad-din suna masu tsarkake mushi addini ba sa gwama addinin shi da addinin wani na'am qala wad-dinu anan munha da addini kullu ma yudanu Allah bi dukkan abin da ake bautawa Allah da shi to addini ne min al-ibadatil batina na ibadodi wanda suke na ciki ne wanda al'amari ne na zuciya wa zahira da ibauta wanda ta zamanto bayyananna wanda gabobi suke kamar ruku'u da sujada da abin da ya kama da tasbihi da karatun al-qur'ani da abin da ya kama da wa fassarahu ibn jarir at-tabari rahimahullah fassara da wannan fi tafsirihi a cikin tafsirin shi bid-du'a'i yace addu'an nan huwa fardun min afrad al-ibada daye ne daga daye kun ibada ala du'a'i salafi ala adati salafi fi tafsir kama yanda yazo akan al-adam magabata a cikin tafsirin yufassiruna al-aya bi ba'd afradi ma'naha suna fassarar da aya da daidaikun yanki na ma'anoninta kuma ta kumsha abubuwa da yawa faman sarafa minha shay'an liqabarin aw sanamin aw wasanin aw ghairi dhalik dukkan wanda ya karkata aka lawata bauta minha shay wannan yanki na bauta liqabarin ga wani kabari aw sanamin ko wani gunki aw wasanin ko kuma wani gunki wanda ba sassaka shi akai ba aw ghairi dhalika ko kuma bayan wannan faqad ittakhadahu ma'buda tabbat ya riki wannan abun bauta wa ja'alahu sharikan lillahi fil ilahiyyati kuma ya sanya mai abun tarayya ga Allah a cikin allantakash allati la yastahiquha illa hu wanda ba wanda ya cancance ta sai shi Allah madaukaki kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki na cewa wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bi fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihu al-kafirin Allah madaukaki yake cewa dukkan wanda yake kiran wani ko wanda yake bautawa wani ma Allahi tare da Allah ilahan kamar ka ce wa man yad'u ilahan akhara ma Allah dukkan wanda yake roƙon wani Allah wani ilahan wani abun bauta akhar kuma bayan Allah madaukaki la burhana lahu bi wanda baya da wata hujja wanda zai bauta mishi, ba shi ya halicce shi ba, ba shi ya arzuta shi ba, ba shi ya bashi lahiya ba, ba shi ya halicce samai da kasai ba, ba shi ya halicce iskan da yake shaka ba, yazo ya bauta mishi. Fa inna ma hisabuhu inda rabbi, to lalle wannan sakamakon shi hisabin shi wajen ubangiji shi ne. Innahu la yuflihul kafiri, nan sai ya ambace shi kafirai. Allah madaukaki bayyarin bayya rabbantar da kafirai. Ya aka gane duk wanda ya bautawa kuma bayan Allah madaukaki to kafiri ne. Kuma duk da cewa kafirci iya da sharuɗa kamar yadda zamu gani insha Allah. Fatabayyana bi hadhihi al-aya wa nahwaha, sai zamanto ya bayyana da wannan aya da makamantanta. Anna da'wata ghayra Allahi shirkun, kiran kuma bayan Allah madaukaki da kira na bauta to shirka ne. Wa kufrun wa dalal, kuma kafirci ne da bata. Wa qawluhu fada shi da yake, wa in yamsasaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yamsasaka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha min ibadi fa innal mutafarridu bil mulki wal qahr fa innahu al mutafarridu, lalle Allah madaukaki shine wanda ya kadaita bil mulki da mulki, wal qahr da rinjaya, wal ata da badawa, wal man da hanawa, ba wanda ya mallaki wannan sai Allah madaukaki. Wa dur wa nafa, da cutarwa da amfanarwa, duna kulli ma siwa, sabanin dukkan kuma bayan Allah madaukaki. Fa yalzamu min zalika, sai zamanto tilas ne daga wannan, an yakuna huwa al mad'uwa wahda, ya kasance shine abun roko, abun bauta, abun kira shi kadai. Al ma'budu wahda, abun bauta shi kadai. Fa innal ibadata la tasluhu illa li malikin nafi', domin bauta batta cancanta da inganta sai ga wanda ya zamanto mai cikakken mulki ne, mai amfanarwa. Wala yamliku zalika wala shay'an minhu ghaira, kuma ba wanda ya mallaki wannan ko wani abu daga wannan kuma bayan Allah madaukaki. Fawwal mustahiqu lil ibada, sai zamanto shine mafi cancanta da bauta. Wahdahu shi kadai, duna man la yanfa'u wala yadur, sabanin wanda baya amfanarwa baya cutarwa. Qala wa qawluhu ta'ala, da fada Allah madaukaki da yace, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah alayhi yatawakkalu almutawakkilun. Fada Allah madaukaki da yace, ku afara'aytum, ku bani labari, ma tad'una min dunillah, abinda kuke bautawa kuma bayan Allah madaukaki. In aradani Allahu bi durr, idan Allah madaukaki ya so dare da wata cutarwa, hal hunna kashifatu durr, akwai wanda zai iya yayi mun wannan cutarwa? Aw aradani bi rahmatin, ko kuma ya so ni da wata rahma? Hal hunna mumsikatu rahmati, akwai wanda zai iya kame wannan rahmat da Allah madaukaki ya so da ita? Qul hasbi Allah, kace mi shina shine Allah madaukaki. Alaihi yatawakkalu almutawakkilun, a gare shi ne dukkan masu dogaro suke dogaro. Wa qala ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika lah, fada Allah madaukaki da yace, abinda Allah madaukaki ya budewa mutane na rahma na rahma, fala mumsika lah, to ba wanda ya isa ya tarye wannan rahma ya kame ta. Ko mai san mai so da kin mai ki wannan rahma batta kanguwa ga wanda Allah ya so shi da ita. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di, kuma idan ya kame ta to babu wanda ya isa ya kawo ta kuma bayan Allah madaukaki. Wa huwa al-azizul hakim, Allah shine mabwayi al-hakim, mai kawon hukunci da hikima a cikin abin da ya shar'anta da ya halitta. Fa hadha ma akhbaru bihi fi kitabi, wannan shine abinda Allah madaukaki ya bada labari a cikin littafin shi. Min tafarrudihi bil uluhiyyati aw ilahiyya, na kadai taka shi da allantaka wa rububiyya da ubangijintaka. Wa nasab al adillata ala zalika, kuma ya sanya dalili da hujjoji ayoyi a bisa wannan. Fa'taqid ubadul qubur, ubadul qubur wal mashahid naqida ma akhbara bihi Allah, sai zamanto wanda suke bautawa kaburruka da wuraren da aka kawata na waliyai, sai suka kudiri sabanin abinda Allah madaukaki ya bada labari a cikin littafin shi. واتخذوهم شركاء لله suka dauke su abiban tarayya na Allah madaukaki istijlabil manafi' wa daf'il makari a cikin jayo a cikin jayo abin da ya zamanto amfani ne ko kuma ture da ture abiban ki bi su'alihim wal iltija'u ilaihim bir ragbati war rahbati wat tadarru na roƙon da suke yi da karkata ya zuwa gare su da kwadayi da jin tsoro da tsa da kaskantar da kai wa ghairi zalika min anwa'il ibada da sabanin wannan dangogi na ibada allati la yastahiquha illa Allah wanda ba wanda ya cancance ta sai Allah madaukaki wa takhaduhum shuraka'a lillahi fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi kuma suka dike su abeban tarayya a cikin Allah ta ubangijin taka ta Allah da Allah taka shi wa hadha fawqa shirki kuffari al-arab al-qa'ilina mala yace wannan kuma bilbishin abin shirkan larabawa kafiran larabawa lokacin da suka ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa mu haban ma bautawa wa'annan gumaka sai kawai da kwadayin dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarsuwa haula shufa'auna inda Allah suka ce ai wannan su ne abeban cetan mu wajen Allah madaukaki fa inna ulaika yad'unahum liyashfa'u lahum wa'ancan kafiran larabawa suna bautawa gumakan su ne domin su samu ceto daga gare su wajen Allah madaukaki wa yuqarribuhum ila Allah domin su kusantar da su zuwa ga Allah wa kanu yaquluna fi talbiyatihim labbaika la sharika lak kuma a lokacin da suke talbiya suna haji suna cewa karbawaka Allah babu wani kuma babu wani Allah baka da abokin tarayya la sharika lak nam illa sharikan huwa lak sai abokin tarayya wanda ya zama to shi ma naka ne kai ka mallake shi tamlukuhu wa ma malak ka mallake shi da abin da ya mallaka gaba daya kenan sun tabbatar suwa Allah madaukaki anan rububiyya kuma da wani dango sai dai matsalar inda take hallo bai hana su ba su bautawa wannan alloli amma duk da cewa su faga hujjar su mun bauta musu dan su kusantar da mu ya zuwa gare ka mu samu cetan ka ta bangaren su wa amma haula'il mushrikun mala yace wa annan mushrikai fa ataqadu fi ahli alquburi wa fi almashahid ma huwa a'zam min dhalika sai suka kudire a game da muta wanda suke cikin kaburruka da wa'anda aka kawata kaburrukan su ma huwa a'zam min dhalika abin da yi wannan girma fa ja'alu lahum nasiban min at-tasarrufi wat-tadbir sai suka samu wani bangare na jujjuyar da al'amura wat-tadbir dai da al'amura misali mutun yace a yau ba a yi zahi ba zan kame zahi ko yau sanyi za a yi ko iska zan hana ko abin da ya kama da haka ko ba a yi sanyi ba ko babu cuta ko warkaswa zan yi wa ja'aluhum ma'azan lahum sai suka sanya su sune makangiyar su wa mulazan da makarkatar su fir ragabat a cikin kayan kwadayi ko abeban da suke kwadayi war rahabat kuma da abin da ya zamanto tsoro ne subhanallahi amma yushrikun mala yace tsarki ya tabbata ko Allah ya kubutar daga dukkan tawaya amma yushrikun daga abin da suke hada bautar shi da wani qala wa qawluhu wa huwa al-ghafurur rahim kuma Allah madaukaki shine mai yawan gafara mai yawan rahama aili man taba ilaihi ga wanda ya tuba ya zuwa ga Allah madaukaki daga nan gaba ce ta kwana abinda muka wadi daidai Allah madaukaki ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.